Kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ba da sanarwar sallaman kociyanta Julen Lopetegui mai shekaru 52 da haihuwa bayan watanni 4 da rabi da ya kama aiki da Venevao a matsayin mai horarwa. Lopetegui ya karbi aiki ne a hannun tsohon kocin kungiyar wato Zinedine Zidane wanda ya ajiye aikin a rana tsaka. Kocin Lopetegui ya gaza samun nasara a wasanni daban-daban har guda 5 a jere da ya jagoranta da tawagar kungiyar Tariel, inda a ranar Lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta sha kashi a hannun abokiyar hamayyarta a babban wasa da suka yi na El Clasico, wato kungiyar kwallon kafa ta Barcelona, inda ta lallasa ta da ci 5-1. Kungiyar ta Real Madrid dai ta kasance a matsayi na 9 a teburin La Liga mako na 10 a bana, wadda rabanta da kuma ta tsinci kanta a wannan yanayi mai muni tun shekara ta 2001 zuwa 2002. Lopetegui ya jagoranci tawagar kungiyar wajen motsa jiki a ranar Litinin din nan da safe, kafin nan hukumar kungiyar ta Real Madrid suka yi zama don tattaunawa suka yanke hukuncin sallamarsa. Wannan shi ne karo na 2 da ake sallamar Lopetegui a matsayin mai horar da 'yan wasa cikin shekara guda, domin kasar Spain ta sallame shi a sauran kwana 2 a fara gasar cin kofin duniya na 2018, bayan da hukumar kwallon kafa ta kasar Spain din ta samu labarin ya kulla yarjejeniya da kungiyar Real Madrid. Tuni dai kungiyar ta bayyana sunan tsohon dan wasanta wadda yake rike da karamar kungiyar Real Madrid mai suna Santiago Solari a matsayin wanda ya maye gurbinsa na rikon kwarya. Real Madrid ta ce akwai babban matsala tsakanin ingancin ma'aikata da irin sakamakon da kungiyar take samu a yanzu. Sabon kocin ta Santiago Solari zai fara jagorantar club din ne a wasan da za ta yi ranar Laraba tsakaninta da kungiyar Segunda a can kasar Spain a gasar Spanish Cup, kafin nan inda ake tunanin maye gurbinsa da tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte in har sun daidaita. Ya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA, huta lafiya.